kike sani baccin dare kimi ni wanka da safe ki tada ni daga bacci ki bani breakfast da safe ki share mun hawaye idan nayi kuka da safe ki samu mota ta kai ni makaranta da safe ki wanke mun kaya idan nayi datti da su kike dinke mun kaya idan naje na ya ga su idan kaya na sun ka dan ki sani yau kyauta da su kike koya mun karatu assignment na dawo sai kin sana karanta miki komai idan na dawo ki bani shinkafa dan gaci ina zubarwa zubarwa kike kwashewa ina zubar da shi ki share mun hawaye sanda nayi fushi babu wanda zai zo na yaji dani kamar yace kike ji dani kike kwashewa ina zubar da shi ki share mun hawaye sanda nayi fushi babu wanda zai zo na yaji dani kamar yace kike ji dani ni ga nake so ki zo Sakinanga kuka, kuka. Zan share miki hawaye ki daina kuka. Don't you cry, ahai. Mama kece on my mind every sunrise. Kece on my mind in the midnight. I will keep you close by my right side. Kece ni keso by my right side. Kike wanke mun kaya idan nayi datti da su kike dinke mun kaya idan naje na ya ga su idan kaya na sun ka dan ki sana yau kyauta da su kike koya mun karatu assignment na dawo sai kin sana karanta miki komai idan na dawo ki bani shinkafa dan gaci ina zubarwa zubarwa kike kwashewa ina zubar da shi ki share mun hawaye sanda nayi fushi babu wanda zai zo na yaji dani kamar yace kike ji dani kike kwashewa ina zubar da shi ki share mun hawaye sanda nayi fushi babu wanda zai zo na yaji dani kamar yace kike ji dani